السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. شغب ذكرتم من التافي ميسونا الفضل الكبير بالصلاة والسلام على البشير النذير صلى الله عليه وسلم نبب مالمي الشيخ الدكتور سعيد بن علي بن وحف القحطاني الله تعالى مش رحمه مولى كل التافي حسن المسلم زمان سوكا قباتا مالا يمنى مغانا كان قبر دا take magana akan yuwa umarni da yuwa annabi sallallahu alaihi wasallam salati alqur'ani da sunna sannan mallaya yayi mana bayani akan gurare da ake so a yawaita yuwa annabi sallallahu alaihi wasallam salati haka ne yau kuma gabar da zamu tashi shine al-mabhath ar-rabi' wato mabhathi na hudu al-fawaid was-samarat allati tuhsal bis-salati ala annabi sallallahu alaihi wasallam wato fa'idoji da gajiyoyi wadanda ake samun su lokacin da ake yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati lokacin da ka zauna kake wa Annabi sallallahu alaihi wasallam salati ba zai tafi haka a banza ba akwai moriya da gajiya da me da kake shi mali yake cewa yahsul musalli ala Annabi sallallahu alaihi wasallam ala fa'idin azima duk mai yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam salati yana samun fa'idoji masu girma wa samaratin jalila da kuma mai gajiyoyi masu girma kaseera masu yawa minha samaratul ati daga ciki akwai gajiyoyi waɗanda suke tafi na farko imtithalu amrillahi ta'ala lokacin da kake yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam salati to kai riko ne da umarni nawa Allah ya ishi mutum kuma alkhairi Allah ya ce kai kuma kai Allah ya ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sai da Allah ya kira masu imani da sunan su na imani kenan in kaga kana yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam salati dalilin ne kana da ni kana da imani sai ya ce sallu alaihi wa sallimu taslima kenan in ba ka salati ba annabi ba da kai ake magana ba dama ana magana ne da masu mi masu imani na biyu imtithalu amri nabi sallallahu alaihi wasallam fil amri bis salati alaihi kai ruko da umarni nabi sallallahu alaihi wasallam da ya umarni a mishi salati amma zukirtu indahu falyusalli alayya ko annabi ya ce duk wanda ya ja ambacin to ya mun mi ya mun salati na uku muwafaqatullahi fis salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam ka dace da Allah cikin yiwa Annabi sallallahu alaihi wasallam salati domin Allah ma yana salatin kai ma in kai kai koyi dawa da Allah an gane na hudu muwafaqatul mala'ika fi salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam dacewa da mala'iku cikin yiwa Annabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi mala'iku ma suna salati kenan in kai ka dace da mala'iku suna Annabi salati kai ma kana masa mai salati na biyar حصول عشر صلوات من الله على المصلي مرة وتسام صلاة الله قوم قوان دي صلاة دع في صلاة دع الله دي مكة قوم وانا كما فلالان نشد يرفع للمصلي يرفع كينا للمصلي على نفس السنة عشر درجات ميو على نفس السنة صلاة ذا درجة قوم جماعة درجة كساني الدنيا ان الله سوء ان الله سوء كما سيعينا salaya ka samu daukako a daga darajarka na bakwai yuktabu lahu ashru hasanat ana rubuta masa mi wato lada goma na takwas yumha anhu ashru sayiat za a kankare masa zunubai nawa goma na tara yurja ijabatu du'aihi idha qaddamaha amamahu wa khatamaha biha ana fatan a amsa addu'arsa wanda ya gabatar da yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam salati a addu'ar wa khatama biha kuma ya cike addu'ar da yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam na sha faɗa mana kar ka kuskura ka bo addu'a bayan kirani ma Allah baka yi Annabi salati ba a Annabi sallallahu yana da matsayi da daraja a wajen Ubangiji ta'ala to dan haka in ka yabi Allah in kana so addu'ar ka ta shiga da gaugawa an gane shine sai ka hada ta da yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam salati wallah kulle ina fada in mun yi addu'a mun koyi ladduban addu'a Allah yana amsa mi addu'a amma addu'a da kake yin ta ba ladabi ba ladduba ba ita ce zaka ga kana ta yi babu ta samu tangarda wajen tafiya an gane to daga ciki abin da yake raka addu'a ta tafi da wuri to bayan kirari ma Allah sai kuma ka raka ta da yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam salati fa hiya tas'adu ila rabbil alamin daji ko mala yace tana tashi tafi zuwa ga ubangijin halittu na goma sababun li shafa'ati nabi sallallahu alaihi wasallam idha qarana ha bi su'al al wasilati lahu sababi ne na samun sheto Annabi sallallahu alaihi wasallam idan mutun ya hada ta da roƙa Annabi alwasila kamar yana muka sha karanta ko Annabi yace in ka ji kiran sallah ka faɗa abin da ladani ya faɗa banda hayalatin zaka ce la haula wala quwwata illa billah ko ka gama kaiwa Annabi salati ka roƙa mishi alwasila Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salatu al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta in kai wannan Annabi yace halat lahu ash-shafa'a sai ka samu cetan sanana al-qiyam kenan shaytan ne su san ga hanyoyin da ake bi ami yawwa a samu ba wata dariqa bace in ka shiga kawai dan dole ma sai an cece ka man salla ala nabi sallallahu alaihi wasallam haqqat lahu ash-shafa'a duk wanda ya Allah sallallahu alaihi wasallam salati wato ceton sa na tabbatuwa gare shi wannan bi shakli al-am ne ba ai dole sai bayan kiran sallah ba an gane yau ta masa salati yana sami a samu shaytan shi na sha biyu sababul lighfarani dhunub sababi ne na samun gafarar mi zunubai ko na sha uku sababul likifati lil abdi ma ahamma sababi ne da yake sa Allah ya isan wa ba abinda duk ya zama masa damuwa jama'a kukunci kaji damuwa kaji talauci kaji gari ya ki sai ka zauna kai ta zuba Annabi sallallahu alaihi wasallam salati da kyakkyawar zuciya da tsarkakekkiyar zuciya wallahi sai kaga Allah ya kawo maka dauki na gaba sababun na sha hudu kin sababun liqurbil audi min annabi sallallahu alaihi wasallam yawm alqiyama sababi ne da yake sa ba ya zama kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam ranar alqiyama domin yawaita masa salati yana nuna kana son shi shi kuma almar'u ma'a man ahabba yawm alqiyama duba wa yana tare da wanda yake so ranar alqiyama to duk wanda kaga ya zauna rayuwarsa tunanin shi shine yawaita yawa annabi sallallahu alaihi wasallam salati wannan yana nuna yanda yake sa annabi sallallahu alaihi wasallam to ranar alkiyama kuma mutum yana tare da wanda yake so Allah ka hada mu da masoyan mu duk waɗannan annabawa sahabbai mutanen kirki har waɗannan su Sheikh Sa'id bin Ali din nan duk muna musu fata na gargar muna so su dan Allah da duk malamai na ahlus sunna su Imam Ibn Kathir Ibn Taymiyyah Ibn Qayyim duk muna so su fatan mu Allah ta'ala duk ya gafarta mana mu da su kuma ya hada mu aljanna baki daya na sha biyar sababun li salati llahi ala musalli wa salati malaikati alai sababi ne da yake sa Allah ya wa mutun salati ko malaiku ma su ya mutun salati na sha shida al musalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam yanju min du'a nabi sallallahu alaihi bi ilsaqi anfihi bit turab wanda yake wa nabi sallallahu alaihi wasallam salati yana kubuta daga addu'ar da annabi ya ce wa atumbuka hancin wanda ya ki masa aka ambace shi ya ki masa salati an gane na sha bakwai aulan nasi bi nabi sallallahu alaihi wasallam yawm alqiyama aktharu alaihi salah wanda suka fi kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam sune wadanda suke yawaita masa mi yawaita masa salati yawwa kun ji annabi sallallahu alaihi wasallam salati yace a masa to amma addinin mu ne kida son annabi kai ta kida ka ce kuma ka fi kowa kusa da shi wannan ba addinin mu bane ganin kristanci ne kida sune suke wannan illa muka'an wa tasdiya sune addinin su kawai makanin salatu ba sallan su kawai a guraren bautar su sune kawai kida fito tafi amma mu addinin mu ba haka bane addini ne wanda duk wanda kaga mai addini zaka gan cikin nutsuwa da hankali kaga mutum ya fita a lissafi to ba addini yake daidai ba na 18 to salli al malaika ala al musalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam malaiku suna salati ga wanda yake wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati na 19 istimraru al malaika fi ssalati ala musalli ma dama yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam shine mala'iku ba su gushewa suna yi wa mutum salati matakan shi ma bai gushe bai yana yi wa annabi salati na 20 wanda akan sa zamu tsaya salatu llahi wa salamu ala man salla ala nabi sallallahu alaihi wasallam Allah yana salati da sallama ga duk wanda yake salati shi ma da sallama ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali ibrahim وبارك على محمد وازواجه وذريته كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد ان شاء الله ننظم سابقا ونقول سيما الدوره والسلام عليكم ورحمه الله